wato wanda yake mashabihi ne kuma ya hadu da kalbi. Wato an yi littattafai ullifa, an yi littattafai da yawa fil mushtabihi al maqlubi, a cikin mushtabihi al maqlubi, kuma an ce allafa fil mushtabihi, to ana nufin shi dai hadibu da aka fada a wancan babu, domin shi dinnan ya yi littafi wanda ya sa wa suna rafi al-irtiyadi, rafi al-irtiyadi fil maqlubi min al-asma'i wal ansabi, wanda yake kato ne babba ne, mujalladi ɗaya ne amma babba. Me yasa aka yi raf'an dan daukewa daga rikitarwa a cikin zukata, a cikin hankula, kamar Muslim ibn al-Walidi, Muslim ibn al-Walidi wato wanda yake ya rikitarwa Buhari kwarai, Ibn Muslim al-Walid da Walid ibn Muslim, shi wannan sunansa Muslim ibn al-Walidi, wanda mutumin Madina ne, malamin darawar dini, to ya rikitar da Buhari a tarihinsa. Buhari da ya tashi kawo tarihinsa sai ya kawo a wajen Walid ibn Muslim, wanda shi Walid ibn Muslim ko mutumin Dimashq ne, wancan ko Muslim ibn Walid mutumin Madina ne, shi wannan Walid ibn Muslim shi almajirin Auza'i ne, wanda Imam Ahmad da wani sun yi ruwa daga gare shi, to shi yasa wato Ibn Abi Hatimin musamman ya faɗa kara akan wannan, dan akwai wani littafi da ya yi musamman akan bayanin ƴan waɗansu gurare da shi Buhari ya kuskure a tarihinsa, shi Ibn Abi Hatim, wanda babansa Abu Hatim Razi yana cikin manyan abokan Buhari, amma an ɗan samu kamar rashin jituwa kaɗan tsakaninsu. Ya ce Abu Hatim Razi ya fati mai 170 ko, shi kuma wannan ɗan nasa bayansa ya rayu wajen shekaru 57 ya fati 327 ne, shi Ibn Abi Hatim mai jarhu wa ta'dil, mai tafsiri, yana da tafsiri mako, yana da wasu littattafan da yawa. To haka nan kamar Abdullah ibn Yazid da Yazid ibn Abdullah, ko kuma Aswad ibn Yazid an-Nahai da Yazid ibn al-Aswad wanda yake sahabi ne, akwai Yazid ibn al-Aswad wanda yake tabi'i, Yazid ibn al-Aswad akwai wanda yake sahabi, akwai wanda yake tabi'i, kuma wanda shi wanda yake tabi'in tun zamanin Annabi ma yana nan amma bai samu ganin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, wanda shine wato ya yi shuhura kwarai da cewa mutumin kirki ne. Wata ran Sayyidina Muawiya da ana fari sai ya ce Allah ka shaje mu albarkacin ba wannan naka, dandanan ko sai ruwa, shi wannan Yazid ibn al-Aswad kenan wanda yake tabi. To akwai kuma Aswad ibn Yazid wanda shi ma dai tabi'i ne, shi ne mai ruwa daga Aisha so da yawa ko, wanda a can Alfiyatul Usul yake nuni zuwa gare shi, lama rawahu an hijabin aswadu an hawa abdun zawjuha la yu'radu ko, to man nusibai lage da abihi, wanda aka dangana ba ga mahaifinsa ba, kasan wanda yake dangantaka ba ga mahaifinsa ba don tsoron kididdiga, kakka ɗauka ko su da yawa ne izalahu nusib, in wani wajen kaga an dangana ga uban nasa, inda wani wajen ana dangana shi ba ga uba haifinsa ba, to kuma ta yi wani wajen a dangana shi ga mahaifinsa, ka ɗauka ko mutum biyu ne, alhali duk mutum ɗaya ne, shi ya sa sanin wannan yake da muhimmanci. A ina misali kamar Bilal ibn Hamama, sahabi babba wanda ake dangana shi ga Hamamatu mahaifiyarsa, wanda shi ita Hamamatu dinnan mahaifiyarsa ce ba wa mahaifinsa ba, suna mahaifinsa Rabahu, Rabahu wanda shi sahabin nan Bilalu, Sayyidina Bilalu, akwai zantuttuka game da wafatinsa, akwai wanda suka ce wafati hijira ta 17, akwai wanda suka ce hijira ta 18, akwai wanda suka ce hijira ta 20. To hakanan kuma ya Alabin Muniyata wanda yake sahabi ne babba, mai shuhura ya yi wafati shekara ta 40 da wasu abubuwa, to ita muniyatu din nan jaddatu kakarsa ce ba mahaifiyarsa ba ba uwansa ba muniyatu din nan ita ta haifi ubansa an shi amma akwai waɗanda suka ce ai uwarsa ce shine abin da mafi yawan malamai suke shine abin da Hafizul Mizzi ya rinjaya to an ce wato shi ya ala din nan wato shi ya ala din nan dan Abi Ubaida ta ne to ina ko misalin wanda shi dangantakarsa ga riko ne a matsayin da kamar Mikradun al-Aswad wanda shi ma dai sahabi ne to Aswad din ne rike shi ba shi ya haife shi ba sai zama ana kiransa kamar dansa wanda shi Mikradu wato ya fata hijira ta 20 ta 33 yana dan shekaru 70 to shi ma haifinsa sunansa Amru ibn Sa'ala Batalkindi shi Mikradu shi yasa asalinsa daga Banu Kindata ne Larabawan Yaman haka nan mijin Ibn Jariyata shi ma Jariyatu din nan kakansa ne ba ubansa ba ubansa Yazid ne mijin Ibn Yazid Ibn Jariyata wanda ya daga Banu Ausin wanda ya wafati zamanin Sayyidina Usman am Sayyidina Muawiya na halifa jaddin shi Jariyatu din kaka ne akwai da tafai cikakku a cikin wannan sai kuma wanda aka dangana su ga sabanin zahiri ba an dangana wani Abu Mas'ud al-Badri misalan ga Badru haka nan an dangana wasu ga Huzi aka ce Huzi wato Huzi sunan wani dutse ne ko wani fili ne da ke tsakanin duwatsu a Makka ya zama ana dangantaka zuwa gare su an dangana wani mai suna Ibrahim mai zida a ba Isma'ila aka ce Huzi wanda ba mutumin wajen ba ne me ya kawo aka dangana da kauni hijawara saboda ya yi makotaka da wajen wataimiya haka nan kuma Isra'ilun Muhammad al-Makki da ake dangana shi a cikin Banu Taimi shi ma saboda ya zauna a cikinsu haka nan wanda ake danganawa ake cewa Hazza'u kamar mai aikin takalma amma lil jallasi ga wanda yake yawan zama a lumfar masu aikin takalma sai abin da yasa ake masa lakabi da Hazza'u zaman da yake a wajen masu aikin takalma to haka nan Mikisamu wato shi wanda ake wa lakabin da Hazza'u Halid ibn Mihrana Abul Munazili ko Abul Manazili wanda sai a dauka cewa aikin takalman yake alhali shi ba aikin takalman yake ba zama ne kawai haka nan Mikisamu wato bararen Abdulrahman al-Haris amma suke cewa bararen Abdulrahman al-Abbas saboda yawan zamansa da Abdulrahman al-Abbas yana yawan zama da Abdulrahman al-Abbas shi yasa sai zama kamar ma dan gidansa ne ake cewa dan gidansa to kalam da ta ta al-muhammad